akijinin na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni dake akijinin na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni dake indaraita bas darabo kinake so indarabo ga gida zauna sabo huta ba ma jaye kinje kam kinje dan adam shi yake na am ayyay murnar soyayya akijinin na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni dake akijinin na ganki da wani nafisa nafisa ruhin soyayya na yi sallama zan yi magana an yi an gama ke ce sirrin soyayya akijinin na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni dake akijinin na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni dake yanzu na zama wani sarki san kishi nake wa dauki to gari na ki milki dan soyayya da biyayya lal marhaban san ki zaki ban na ki ne daban kada ki juya mini baya akijinin na ganki da wani nafisa nafisa